kungiyar Arida Relief Foundation din da tace to matan nan Hassana Sale da ke yankin Rigasa wanda aka rufe ta shekaru biyu tace kulletan da aka yi ne ya jefa wannan mata cikin wani hali. Shugabar kungiyar ta Arida Hajiya Rabi Salisu Ibrahim ce ta bayyana wa muryar Amurka yadda aka yi suka ceto Hassana Sale a yankin Rigasa.
A wannan yarinya an zalunce ta an kulle ta kusan tsawon shekaru biyu a cikin ɗaki ba tare da ana buɗe ta ba inda take yin bahaya fitsari cin abinci kwanciya a cikin turbaya kuma wannan abin ya kawo mata lalura domin jiya ma da muka kai ta asibiti wani kalan tari da take da bamu ma san da shi ba ya bayyana yau ne dai duka binciken zai gama bayyana a kanta kuma an ɗaure ta ne bisa kawai zargin tana son mijinta ta koma gurin shi kuma shi mijin baya son ta kamar da ƴan uwan suka gabatar
ta ina jika samu wannan labari
wanda muke kira volunteers su suke ba mu labari na sirri mun tura ma'aikatan mu wanda suka yi disguising kan suka ɓoye kamannin su a matsayin ma'aikatan lafiya suka shiga suka gani suka mana hoto sannan muka shiga gidan domin mu ƙara tabbatarwa da kuma wanda suke kusa da gurin da suka san an daura wannan yarinya na wannan tsawon shekaru biyu
a wannan yanayin kuka samu wannan yarinya
gaskiya mun same ta a yanayin ba ma hukaciya bace saboda tana iya tuna sunan ƴaƴanta kuma tana maganan cewa kun ce ni ma hukaciya ne saboda ina son yarana to depression ne kama ta amma mu a kalmar Hausawa depression shine damuwa mutum ya zauna ya shiru ya ta nazare-nazare bai magana
amma tun bayan fitowar ta ta muku magana
eh ta yi magana da ake mishi interview a gurin hukumar ƴan sanda da abin da yake faɗa kuma kai mu 20 a gurin sai ta ce ƙarya ne kar ku yadda wannan shine kalmar da ƴan sanda duk suka juya suka koma gurin ta amma gaskiya maganar ta sai in tana so ta yi
wai kulle ta ne
wanta ni wani malam lawal ne harkar mashin ya kulle ta matan shi hudu amma guda biyu ne suke nan gidan da ya kulle ta a ɗakin da yake aje-ajen kayayyakin ƙarafa
tuni da irin ginar ƴan sanda ta kame yayan Hassana Sale wato Lawal Salen da ya kulle ta na tsawon lokaci kodayake dai ɗaya daga cikin yayan Hassanan ya ce babban matsalar ta samu Hassana ta fara ne daga matsalar mijinta ta baro wanda suka haifi ƴaƴa guda biyar
sunana Comrade Adamu Sale ya Hassana ƙanwata ne uwa ɗaya uba ɗaya muke abin da ya faru Hassana tana gidan mijinta sun yi haihuwa ya kai biyar so ranar da shi mijin nata ya ce ya sake ta sai wannan ciwon lokaci ɗaya ya zo mata na hauka amma sakamakon da aka kulle ɗakin Hassana ta kasance mutukan ta samu ɗaki na buɗe za ta yi tsirara ne ta fita ba da kaya take haka kuma idan an shiga ɗakin a bata abinci takan kama mutum ne da cizo ko da duka wannan ya sa muka ce to a rufe ɗakin amma da Allah a ci gaba da kulawa
amma lokacin tana kullan nan ba a jarba ko kai ta asibiti irin na hukuma wanda za a duba lafiyar ba
eh sakamakon ayyuka da ɗan yawa da nake yi amma tunda muna da family an zauna an meeting an yi abin da ya kamata na cewa wane ya ci gaba da bin da zarafin ita Hassana tana hannunsa mu kuma bai taɓa gaya mana cewar ya gaza ba ya kasance ɗakin ya zama da datti da sauransu kamar yadda ne girma mataimakin DPO Rigasa ya sanar da ni
wata nawa ko shekara nawa saboda ana sha shekara ta biyu a kulle don ana neman lafiyar nan
eh a ƙa'ida shekara biyu ne da ƴan watanni da ta zama ba ta da lafiya amma ta samu lafiya a cikin waɗannan shekaru har ma ta yi aure
ina magana da ake cewa kokari take yi na koma gidan mijinta kuka hana ta
eh a wannan lokaci ba mu muka hana ba shi miji ya ce ba zai zauna da ita ba mijinta na farko kenan amma haka take komawa gidan ya zane ta sai ta dawo
yanzu ina malam Muhammadu
malam Muhammadu yana can yana harkokinsa wanda duk daga inda abin nan ya lalace daga gare sa ne muna kyauta zaton ko yau in ya yarda ya maida Hassana duk da wannan halin da take ciki in ya maida ita kokolwanta za ta koma daidai
tana son shi kenan
tana son shi fiye da yanda ake tunani wanda mu muna kyauta zaton akwai nau'i na suhiri ko kuma nau'i na wani halaka na soyayya wanda Allah shi yake hadawa
tsohon mai gidan Hassanan da ake ta faman nema Muhammad Fada ya yi wa muryar Amurka karin haske game da yadda wannan batu ya fara tun a baya
wannan baiwar Allah dai gaskiya mun yi aure na soyayya tsakanina da ita to sun yi kasance cewa kuma aka dan samu sabani ta kuwa hankali ya kasance da ita din muna zaman lafiya lau tsakanin mu da ita da abokin zamanta saboda muna da ƴaƴa tsakanina da ita akwai yara guda hudu yayin da haka yaran nan suna nan tare da ni
amma ya aka suka ce sai ka tawo gidanka sai a neme ta ta rasa ko a ga ta dawo tana kuka ka da ke ta
ba gaskiya bane
in ta zo gidanka ya kuke karewa
in ta zo gidana nakan ba ta guri ma ta zauna ne tun da abinci a kawo mata abinci take
to me ya hana ka karmai da ita gida matsayin matarka
to matsala abin da yake faruwa saboda ta dan samu tafan hankalin wanda mun tinka shi ma matsalar ta faru mun dan samu sabani da wannan tantance ya hanke miji tani
me yasa nin ya maka
gaskiya idan da ikara ta sanin biyan wannan bayan Allah wallahi hakki hakki sai da aka kulle ni
to ko wani hali yanzu hasan da ke hannun gwamnatin jihar Kaduna ke ciki Hajiya Hafsan Muhammad Baba ita ce commissioner ma'aikatar mata da walwalan al'umma a jihar Kaduna
za ka kauta abinda muka fara yi shi mu tabbata cewa an kai asibiti domin tana cikin wani hali wanda na farko dai kaman tana da dan tabuwa sannan kuma ga ta arani ba wani abincin kirki to shi yasa muka kokari dan akai ta asibiti asibiti ne na masu tabin hankali
an ce ba ta magana da tazo hannunku ta muku magana
to ni dai ban ga dai tayi magana ba amma dai naga tana ta murmushi tana dariya
kuna da labarin cewa tana wasu abubuwa na kama da tabin hankali kafin aka kulle ta a gidan nan
to gaskiya ni ban san labarin yarinya ba amma kamar yadda muka ganta gaskiya ba ta cikin haihuwarta to amma mutumin da aka ce an kulle fere shekara biyu ai dole ne ba zai ma samu hankali ko sati ɗaya ne ni wakili akwai duka ba mu sani ba
Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.